kowa dai sau ya samu masu wanka
Jinjina ga sarkin
Muhammad
dan sa'adika
a girma wasa
Jinjina ga sarkin
Muhammad a mai farafa
mai kwana shiri sanin wuce
gagara ka sayin da sabikin musulmin shehu mai gidana
takana jiya farafa
mai kwana shiri sa dauki
Sakin musulmi
mun gode
sakin musulmi
Tani.